my girl, and still don't care.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an gina lafiya. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 20 ga watan Fabrairu shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa yayin da ya rage ƴan sa'o'i a bude rumfunan zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Niger zagaye na biyu, kuma da zabe ta sene ta ce ta kammala shirinta. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Ka Almasi Garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Asabar, wani harbin bindiga ya kashe akalla mutum biyu a Myanmar, yayin da jami'an tsaro suka yi amfani da albarusan gaske da na roba da barkonun tsohuwa akan masu zanga-zanga da suke kalubalantar juyin mulkin soja na ranar 1 ga watan Fabrairu. Sojoji da 'yan sanda da yawan su ya kai 500 sun taru a tashar jirgin ruwa a garin Mandalay, birni mafi girma na biyu a kasar Myanmar, domin tarwatsa ma'aikata da masu zanga-zangan, lamarin da ya haifar da rikici inda masu zanga-zangan suka yi ta jifar 'yan sandan da duwatsu. Jami'an tsaro sun tarwatsa taron jama'an da harbin bindiga da wasu nau'uka na ƙarfin tuwo, inda mutum biyu suka mutu, wasu 20 kuma suka jikata, a cewar wata kafar yada labarai yanar gizo ta Irrawaddy da wani shugaban ma'aikatan sa kai na gaggawa Farahita Darhi. Masu zanga-zanga da mazauna yankin da 'yan jarida sun arce daga wurin, yayin da jami'an tsaro suka bi su, inda suka farma wata kungiyar 'yan jarida da harbin duwatsu da barkonun tsohuwa. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana fargabanta gajin zalunci da wasu ƙungiyoyin 'yan bindiga ke yi wa fararen hula a yankin Ituri da gundumomin Kivu ta Arewa da Kivu ta Kudu a gabashin ƙasar Demokaradiyyar Jamhuriyar Congo. Hukumar ta 'yan gudun hijiran ta ba da labarin kashe-kashe da yin garkuwa da mutane na ci gaba a gundumar Kivu ta Arewa mai fama da tashin hankali a ƙasar DR Congo. Sama da fararen hula 2,000 ne aka tabbatar da an kashe su a shekarar da ta gabata, da kuma wasu alardun gabashin ƙasar da galibi ake alakantawa da ayyukan 'yan bindigan. Mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran Baba Baloch ya ce galibin hare-haren ana kaiwa waɗanda suka rasa matsugunansu ne a sansanoni, wasu da dama sun arce daga gidajensu ne sakamakon cin zarafi da aka musu a baya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan ƙwangilan tsaro mai zaman kansa kuma na hannun daman tsohon shugaban Amurka Donald Trump, Eric Prince, ya take dokar Majalisar Ɗinkin Duniya ta haramta shiga da makamai a Libya da masu binciken Majalisar Ɗinkin Duniya suka gano, da kuma kafafen yaɗa labaran Amurka suka sanar a jiya Juma'a. Jaridun New York Times da Washington Post ne suka bankaɗo wannan rahoton sirri na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya, cewa Prince ya shiga da sojojin haya na ƙasashen waje da kuma makamai zuwa ga Khalifa Haftar, wanda ya yaƙi domin hambarar da gwamnatin Libya mai samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2019. Aikin na dala miliyan 80 ya haɗa ne da shirya rundunar kai manyan hare-hare da za su gano kuma su kashe kwamandojin Libya masu adawa da Haftar. A cikinsu akwai 'yan ƙasashen tarayyar Turai, a cewar jaridar New York Times. Prince, tsohon sojan ruwan Amurka kuma ɗan uwan sakataren harkokin ilimi na gwamnatin Trump, Betsy DeVos, shi ne shugaban wani kamfanin tsaro mai zaman kansa na Blackwater, wanda ake zargin ayyukansa da kashe fararen hula 'yan ƙasar Iraki da ba su da makamai a Bangladesh a shekarar 2017. Amurka ta sake komawa cikin yarjejeniyar Paris a hukumance, bayan da gwamnatin Trump ta fice daga yarjejeniyar ta sauyin yanayi, tana mai cewa shirin ya yi matuƙar tsada kuma ba za ta yi aiki da shi ba. Fadar White House ta ce mummunar yanayi ta yi sanadiyyar mutuwar mutum aƙalla 47 a jihar Texas da wasu jihohin Amurka a wannan mako. Duka wani mummunar al'amari ne da sauyin yanayi ke haifar da shi. Wasu iyalai da suka rasa wutar lantarki da ruwa sun nemi mafaka a shagon sayar da kujeru da matsugunai da gwamnati ta tanade su. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka ba za ta ci gaba da bata lokaci ba wurin shiga cikin yaki da sauyin yanayin da duniya ke yi. A wani buki na sake shiga Amurka cikin wannan yarjejeniya, Babban Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce wannan matakin zai karfafa kokarin da duniya ke yi na tunkarin batun dumamar yanayin da ke tafiyar hawainiya. A ƙarshe, Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya ta WHO ta ce ta yi marhabi da alƙawuran da ƙasashen yammacin duniya da dama suke yi wa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa cikin wannan lokaci game da rigakafin coronavirus, cewa hakan zai taimaka ainihin hurin raba rigakafin ga ƙasashen duniya baki ɗaya. Akwai abubuwa da suke faruwa game da raba rigakafin, kuma ina marhabi cewa shugabannin duniya sun zage damtse wurin tunkarin wannan kalubalen na daukar matakan da suka dace na kawo ƙarshen wannan annoba ta hanyar raba rigakafi da kuma kara saka kuɗaɗe a shirin duniya na samar da alluran rigakafin COVID-19, inji Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, babban daraktan hukumar ta WHO. Shugaban Jamus Angela Merkel ta faɗa a jiya Juma'a cewa annobar ba za ta kau ba har sai kowa ya yi alluran rigakafin a duniya. A wani jawabi bayan taron manyan ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki na G7 ta hoton bidiyo, ta ce za a buƙaci Jamus da wasu ƙasashe masu arziki su raba rigakafin ga ƙasashe masu tasowa a duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa wa taron cewa ya kamata Turai da Amurka su gaggauta aikewa da rigakafin COVID-19 zuwa Afirka domin baiwa ma'aikatan kiwon lafiya a nahiyar, ko kuma su rasa tasiri ga Rasha da China.
To, a gaida Baba Yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ya rage 'yan sa'o'i a bude rumfunan zaben shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar zagaye na biyu, hukumar zaɓe ta Sene ta ce ta kammala shirinta. Su ma ƙungiyoyi masu zaman kansu da za su saka ido a zaben sun ce sun kammala dukkan shirye-shiryen da ya kamata domin ganin yadda zaben zai kaya. Tamar Abari Gareki.
Komai dai ana iya cewa ya kammala na shirin zuwa zabe zagaye na biyu na shugaban kasa, kamar yadda Shu'aibu Musa, shugaban hukumar zabe mai zaman kanta wato Seni na jihar Damagaran, ya bayyana ma muryar Amurka.
Sai a ce shirye-shirye sun ma kare. Mun ba da horo ga dukkan shugabannin kungiyoyin zabe na jihar Damagaran su 63 gami da namun guda 64. Duk wani haki da wani kudade da ya kamata a basu a kashe cikin wannan zaben gaba ɗaya duka kowa mun bashi nashi, kuma su ma kayan aiki duka tun sati wancan kayan aiki suna can wajen su, amma sun shirya wannan irin kowa ya shirya naya. Yanzu suna nan, wasu sun ƙara ba da horo ga mamar na biro da wato wa'ansu kuma yau suke ƙarewa, yan sun ƙare da marice za su ɗauka wannan kayan zabe su kai su cikin rumfunan zabe. Kina sai a ce alhamdulillahi, komi yana ta ya daidai, kuma shirye-shirye sun ma kusa ƙarewa bi iznillah.
Kamar abin da ya shahi sauran ƙauyuka da gundumomi duka kowanne kun miƙa mishi kayan zaben shi.
Tun wancan satin madam kowa ya samu kayan zaben shi, gazancin da nake maki ma har wannan irin da ake shirya a kai su rumfunan zabe duka an shirya su. Komi da abin da ya sai a kamata a sa ciki duka an shirya su madam, an kai su insha Allah, da marice za a kai su insha Allah.
To, abin da ya shafi tsaro musamman in aka ce irin wannan lokaci na zabe yana buƙatar matakai na tsaro, ina aka kwana game da matakan tsaro da kuka dauka?
Kusan harka tsaro abu ne wanda ba mu iya zuwa ɓaro-ɓaro ga hili mu ce ga abin da muka shirya ga abin da muka shirya, amma ina tabbatar mace mutane da cewa akwai ƙwararren matakai da aka ɗauka wanda za a azawa ran zaɓe da yau duka, saboda wannan zaɓen a yi shi cikin kwanciyar hankali, cikin natsuwa. Insha Allah, mutane ina kira gare su kwantar da hankalinsu yadda muka kare lahiyarsu ga wancan zaɓe da ya wuce. Mun gama bi iznillah mun ɗauki ƙoƙarin matakai wanda za mu sa in Allah ya yarda ai wannan zaɓen lahiya, kuma a kare shi lahiya.
Kamar jami'an tsaro komi da komi kun yi tanadin su?
Madam, komi da ya kamata a yi cikin wannan zaɓen mun shirya shi, kawai jira muke Allah ya gwada mu rana mu fara zabe insha Allah. Babban mu yanzu guru mu in kin lura babban abin da ke ci mu to ga kwarya wannan zabe da ake ce mazabe bai ba zabe nil yayi yawa dukkan mun jawo hankalin kowa saboda a ƙara ganewa yanda ake wannan zabe da bulletin unique kuma wannan taddawa ya ake sata kuma ina ake sata saboda zaben ka ya zama zabe mai kyau.
Suma dai daga nasu waje hararon hula ba su yi kasa a gwiwa ba cewar Badamasi Yahaya daya daga cikin masu sa ido na kungiyar Alternative Espace Citoyen.
Tuntun wannan baji da wani meke da suna muna da su kayan aikin mu musamman fish fish da muke cika lokacin budewa da tsakiyar zabe da lokacin lihiwa tuntuni muna da su. To kenan yanzu mu kan a zamu ce a shirye muke gawagwa muke jira mu je mu ga yanda za ta kaya insha Allah.
Yayin da su kuma yan siyasa suka ce ranar zaben ne kawai suke jira cewar Yarima Jibrillu na jam'iyyar PNA al'umma mai goya ma jam'iyyar PNDS tarayya baya.
Mu alhamdulillah insha Allah zabe mu muna gaugama a ce gobe ta yi inda rai da lahiya za a bambanta jima da dan kabewa. Mu yanzu mun shirya sab mun je mun gingini magoya bayan mu mun fadakar da su akan su zabi dan takarar mu na jam'iyyar PNDS tarayya Bazin Muhammad abin da yake harkan zabe ba mu da matsala ko daya.
Sai kuma Abdulrahim Balarabi wanda ake ce ma Babi na RDR canji ya ce su gaban su gadi zabe kawai suke jira.
Ai alwashin maza rashin ganawa saboda mu Allah ya riga ya shiga kafadan ba da komai muke tutiya ba da gaskiya abin da muke so Allah ubangiji ya gwada mu yau Mamman Usman ya zama shugaban kasa ko Muhammad Isu shi zai meka Mamman Usman mulki a cikin kasar ne meka mushi sandan mulki wanda dokar kasa ta tanada insha Allah idan an yi zabe na 21 ga wannan watan da muke ciki.
Tamar Abari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji ansar tambayar Malam Usaini Isa daga Ndo Bamenda Jamhuriyar Kamaru mai cewa ina son sanin matsayin aikin soja. Menene hukuncin soja idan ya kashe mutum ko mutane da yawa? Shin su ma sojoji suna da wani laifi ne wurin Allah Ta'ala ko kuwa babu? Haza wa salam. Za kuma aji ansar tambayar Malam Musa Abubakar daga Bauchi, Nigeria. Mai cewa wai shin da gaske ne an taba ruwan kifi a wasu lokutan a wasu wurare na duniyar nan? To bari mu fara da tambayar Malam Usaini Isa daga kasar Kamaru mai son sanin ko shin su ma sojoji Allah zai tuhume su da kashe-kashen mutane? Idan Malam Isa na saurare to an dace ga wakilinmu a kasar Kamaru Awwal Garba da ansar da ya samo maka daga wani shehin malami a garin Bamenda wanda ya amsa tambayar ka kamar haka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da fatan kuna nan lafiya alhamdulillah. Ni ne Sheikh Abu Umar Ali wanda aka fi sani da Malam Bala a garin Bamenda Kamaru. Masha Allah. Tambaya da aka yi game da hukuncin soja idan ya yi kisan kai. Alal haƙiƙa malaman addini sun yi bayanin kisa ko da gaskiya ko ba da gaskiya ba. Idan soja ya kashe mutumin da ya cancanci a kashe shi bisa laifin da ya yi wanda shari'a tana ganin halaccin a kashe shi, wannan bai yi aibu ba bai laifi ba. Amma idan mutum bai cancanci a kashe shi ba, wannan laifi ne kashe shi bai halatta ya kashe shi domin yana soja ba. To ya rage kuma idan ana hukunci ba irin na musulunci ba, ba da tsarin musulunci ba, a ƙarƙashin wannan tsarin wanda musulunci bai yarda da shi ba, wanda wani azzalimi yake nan a kai kuma yake umarni da zalunci, idan ya tilasta wa soja ya kisan kai, to shi wanda ya tilasta shi zai dauki nauyin haka, domin shi sojan ya zama yana matsayin wanda an ka tilasta wa. To wannan shi ne hukuncin din. Amma kisan kai ala kulli halin abu ne wanda ya kamata ya taka tsantsan a guji abin da zai zama haka, sai dai idan mutumin da kisan ya yi cancanci a kashe shi wato mutumin da aka kashe ya cancanci a kashe shi, to wannan babu laifi, ana kashe shi saboda tabbatar da adalci a bayan kasa. Wallahu alam, wannan takaice kenan.
To sai kuma ansar tambayar Musa Abubakar kan ko shin an taɓa ruwan kifi a wani wuri a duniyan nan. To idan Malam Musa na saurare, kwanan baya su Malam Aliyu Usman Takalafiya da Sani Mai Langelange sun yi irin wannan tambayar, kuma ga ansar da Malam Garba Suleiman na birnin Boston nan Amurka ya bayar.
A hakikanin gaskiya ni kam wannan ba jiyau bane, ga naune a 1992 zuwa 1993, ba zan iya tuna shekaran ba, ta kamaimai a wata ƙasa da na taɓa zama a can a Dar es Salaam. A wannan shekara Dar es Salaam a Tanzania akwai iska da aka yi mai ƙarfin gaske, wato kamar guguwa, wanda a turance akan ce hurricane ko kuma tornado, irin iskokin nan masu ƙarfin gaske wanda Allah subhanahu wa ta'ala da yake kawo komai. Amma a ilimin kimiyya, wato science, aka alaka da abun kamar a ce geography. Geographically wato jama'a za su san irin ƙarfin guguwan da ke rugawa a cikin teku, wanda yake rarice teku za ta riƙa juyawa, tana murɗawa, tana murɗawa ta yi sama, ruwa ya sama, to iska yakan ɗibi da ruwan da kifaye da duk wani halittu na ruwan da zai iya ɗauka, ya tafi da shi wuri mai nisan gaske ya zubar da su a ruwa. To in aka gama ruwa aka ɗauke, sai jama'a su yi mamakin cewa ya aka yi ga ruwa an ɗauke ga kifaye, bila adadin sun zubo da abubuwa da yawa na halittar ruwa, kuma ba ga kifi ba. To waɗansu suna sashe a kan abu biyu, waɗansu su ce kai wannan ai ikon Allah. To ai daman ikon Allah ne, tunda in Hausawa masu sauraron wannan suna ji, za su iya tunawa da waƙar Shata wanda yake cewa ya je bakin teku ya ga ruwa inda yake turoko, ya ce kai tekun ikon Allah ne, shi ma ikon Allah ne. To wannan abin da ke faruwa ikon Allah ne ɗin, a bar shi a haka, dole ikon Allah ne. Sannan kuma su masu ilimin kimiyya sun ce to gashi wannan iska mai ƙarfin gaske da ta ɗibo wannan ruwa ya sama, ya watsu kifayen da aka ɗibo daga teku aka yi sama da su, su ne fa suke zubowa. Sai a gaci cewa a kifayen nan daga can al'arsu suke zubowa. To Allah ne yadda ya so ne, in Allah ya ga dama ma yana iya zubo kifin daga samaniya ba tare da wai sai an ɗibo su daga teku ba. Wannan kenan. To a waɗannan garuruwa akwai Morogoro, Dar es Salaam ita kanta, da su Tanga, Morogoro, wato wannan iska mai ƙarfi da ya ɗibo su da su Tabora, sunan waɗannan garuruwa, da Muwanza, wanda yake wannan gari Muwanza an san su da daman kifi tunda suna kusa da tafkin Lake Victoria, wato wannan kaman dam ɗin da ke kusa da mu da Chad, wanda ake cewa kaman wajejen su ba gaɗin nan. To irin wannan tafkuna, to ko shi in an yi ruwa ya cika ya tumbatsa, yana iya watsa waɗannan kifaye su watsa su zo doron ƙasa, ba su iya kuma komawa, mutane su warwasu. Waɗansu kuma su suna kyaman, suna tsoron kai wannan kifi a ɗiba a cikuwa. To ɗaya daga cikin abubuwan da ke faruwa kenan. Wannan abu na gani tabbas. Banda wannan, kafin ma mu tafi da nisa, a nan Kaduna akwai shekara da shekaru da suka wuce, wannan masu manya da tawa da suke kabala a Kaduna ba da nisa ba, an taɓa wani gagarumin ruwa da ya tunkuɗo kifi, wanda yake aka yi jiwa ta faɗi, kuma kifin na shark ne, kuma mutane suna kiyasin cewa wannan kifi ya biyo idan ruwa ne, da ruwa ya tambaɗo shi daga teku, ya biyo ya zo da ruwa, ya ƙare ruwa, ya ƙare wa ɗanka da ruwa, ya janye ya fito tuƙi a bayan doron ƙasa. Mutane ko suka yi taɗiba suna ta sara da adda, da yake kowa ya san shark, wanda bai san shark ba to wani halittar ruwan kifi ne ƙatan gaske. Haka nan mutane suka yi taɗibansa, inda mutum zai bincika ya tambayi dattawa da suka daɗe suka zauna a nan a Kabala Kaduna, za su tabbatar da wannan labari shekaru da dama da suka wuce. wannan kenan. Na biyu, a nan America ma a North Dakota ne ko South Dakota an taba yin irin wannan da aka yi irin wannan guguwa iska mai karfi teku ta cika ta batse ta tunkudo ruwan da ba a taba zato. Yadda shata ke cewa ruwa na turo koye turo koye tunkudo to kifayen da ya turo ai bila adadin sai wanda ya gani yana nan a gogulin ma mutum zai gogulin zai gani a wannan either ko South Dakota ko North Dakota. To wannan kifaye da aka turo sai da aka hana motoci da yake sunan America suna da irin kiyaye haƙƙin halittu ko na ruwa ne ko haƙƙin bil adama ko wani irin halitta suna da kiyaye kare rayukansu. Aka hana motoci wucewa domin gudun kada a taka kifayen nan. Aka dinga mai da su aiki ake na musamman nan mai da su cikin teku tunda ruwa da ya janye an rasa yadda za a yi su koko sun rasa yadda za su koma. To ina fatan dai masu sauraron mu suna ji da kuma masu yin wannan tambaya Usman Takalafi Aliyu Usman Takalafi da Malam Sani mai lange-lange ya wuri. Ina fatan duk kuna jin wannan da masu sauraron mu irin abubuwan da yakan faru. Sannan kuma bacin wannan abin da nake so masu sauraron mu su lura shine ko da ku diddifi a cikin garuruwan mu irin kamar misali a Kano ma an taba yin haka ku diddifi wanda yake ba za a rasa kifaye ba a ciki tarwada wanda yake idan ya cika ya batse kifayen nan da suke ciki sai ruwa ya awon gaba da su ya fito da su ya wanke su. In an gama ruwan nan sai ka ga kifaye a dolan kasa a titi a rasa yadda aka yi sai a zaci a kifayen nan daga sama suka fado saboda ruwan sama da aka yi ruwa zato sun bi idan ruwa ne ku suka taho. Abubuwan da yake faruwa kenan abin da yake kawo dalilai da za ka ga kifaye a cikin gari bayan an ɗauke ruwa. Ina fata masu sauraron mu za su gamsu da wannan takaitaccen bayani akan dalilai da ke sa a ga kifi a doron ƙasa bayan an ɗauke ruwa. Kuma kamar dai yadda muka yi bayani idan iska dai a teku ta yi sama da su tana iya iska mai ƙarfi ne tana kai su ko ina su zubo. Wani zai zaci ko a'a daga sararin su bahana ne wannan kifaye Allah ya watsa su mala'iku suka zubo. Wanda yake na riga na yi bayani cewa waɗansu ma suna tsoron su ɗibi kifin nan waɗansu ko haka suka dinga ɗibin kifayen nan buhu-buhu suna tafiya da shi. To masu sauraron mu ina fatan da masu wannan tambayan an gamsu da wannan takaitaccen bayani akan dalilai da ke kawo haka na kifaye bayan an ɗauki ruwa ka gansu a doron ƙasa ba a cikin rafi ba ko a kogi ko a tanki ko a wani wuri da ya kamata a ce inda yake inda ake zaton a tsinci wuta a makera aka zo aka tsince ta a masaka.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Habu Umar Ali daga Bamenda ƙasar Kamaru da Alhaji Garba Suleiman daga birnin Boston nan Amurka da wakilinmu a Kamaru Garba Awwal da kuma injiniyan mu na yanzu Haili Hailu, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon gobe.
To a gaida Ibrahim Garba. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya.
Wasanni a takaice. Wasu 'yan bindiga sun kai farmaki ga tawagar 'yan wasa da jami'an kungiyar ƙwallon kafar Adamawa United da ke arewacin Najeriya wadda ke fafata gasar lig ta ajin ƙwararru ta Najeriya. Lamarin ya auku ne da misalin karfe 12 na daren jiya Juma'a sa'ad da 'yan wasan suke tafiya a motarsu a kan titin Benin zuwa Ore a kudancin Najeriya yayin da suke kan hanyar zuwa birnin Eko domin buga wasa. Rahotanni sun bayyana cewa 'yan bindigar sun yi awon gaba da direban motar da kuma wayoyin salula da sauran wasu kayayyakin 'yan wasan. Kungiyar ƙwallon kafar West Ham United ta Ingila ta kawo ƙarshen nasara a wasannin gasar Premier ta Ingila 5 na kungiyar Chelsea bayan da yau kungiyoyin biyu suka yi kunnin doki da ci 1-1. West Ham din ce ta soma shiga gaba a rabin lokacin wasa na farko. To amma kuma Chelsea din da ta ci gaba da kasancewa ta hudu a teburin gasar ta sami farkewa a rabin lokaci na biyu ta hanyar bugun penalty. To sai dai kuma wannan bai kawo karshen buga wasanni ba tare da an doke kungiyar ta Chelsea ba har tsawon wasanni bakwai tun somawar sabon kocin ta Thomas Tuchel. A dai wasan gasar ta Premier da aka buga a yau, Burnley ta yi kunnin doki da West Brom ba wanda ya zura kwallo. A kasar Spain kuma kungiyar Atletico Madrid ta rage tazara a saman teburin gasar La Liga ta kasar bayan da a yau ta sha kashi a hannun Levante da ci biyu da nema. Wannan ne karo na farko da Levante ta bi Atletico har gida ta doke ta a wasan League. Haka kuma shine karon farko da Atletico din ta sha kashi a cikin gidanta tun daga watan Disamban shekara ta 2019. Yar kasar Japan Naomi Osaka ta lashe babbar gasar tennis ta Australian Open ta bana a bangaren mata bayan da ta sami nasarar doke yar kasar Amurka Jennifer Brady a wasan karshe ta gasar da turmi biyu a jere. Wannan ne karo na biyu da Osaka mai shekaru 23 take lashe gasar ta Australian Open wanda ya bada jumlar kofunan manyan gasannin tennis hudu da ta lashe a tarihi, yayin da kuma ba a taba doke ta ba a wasannin karshe na manyan gasannin da ta buga. Osaka ta soma lashe gasar ta Australian Open ne a shekara ta 2019 bayan da ta lashe kofin ta na farko na US Open a shekara ta 2018 ta kuma lashe gasar ta shekara ta 2020. Ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar ta bana ne bayan da ta doke babbar abin koyin ta Serena Williams a wasan kusa da na karshe wanda ya bada adadin wasanni 12 ba tare da an doke ta ba tun daga watan Fabrairun bara. Osaka wadda yanzu haka take mace ta biyu a duniya a jadawalin mafificai ƴan wasa za ta dare zuwa matakin ta biyu a sabon jadawalin wannan shekara da za a fitar a ranar Litinin. A gobe Lahadi ne kuma za a fafata wasan karshe ta gasar ta Australian Open ta maza da dan kasar Russia Daniel Medvedev. Djokovic mutum na farko a duniya na neman lashe gasar ta Australian Open karo na tara wanda kuma zai bada jumlar manyan gasannin tennis 18. Shi kuwa Medvedev wanda shine mutum na biyar a jadawalin mafificai ƴan wasa na duniya zai buga wasan karshe ta babbar gasar ne karo na biyu a tarihi inda yake neman lashe gasa ta farko a rayuwarsa ta wasan tennis. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Baballa ta kaice a yau Asabar wani harbin bandiga ya kashe akalla mutum biyu a Myanmar yayin da jami'an tsaro suka yi amfani da albarusan gaske da na roba da barkonun tsohuwa akan masu zanga-zanga da suke kalubalantar juyin mulkin soja na ranar 1 ga watan Fabrairu. Sojoji da 'yan sanda da yawan su ya kai 500 sun taro a tashar jirgin ruwa a garin Mandele, birni mafi girma na biyu a kasar Myanmar, domin tarwatsa ma'aikata da masu zanga-zangan, lamarin da ya haifar da rikici inda masu zanga-zangan suka yi ta jifar 'yan sandan da duwatsu. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana fargabanta ganin zalunci da wasu ƙungiyoyin 'yan bandiga ke yi wa fararen hula a yankin Ituri da gundumomin Kivu ta Arewa da Kivu ta Kudu a gabashin ƙasar Demokaradiyyar Jamhuriyar Kongo. Hukumar ta 'yan gudun hijiran ta ba da labarin kashe-kashe da yin garkuwa da mutane na ci gaba a gundumar Kivu ta Arewa mai fama da tashin hankali a ƙasar DR Congo. Sama da fararen hula 2000 ne aka tabbatar da an kashe su a shekarar da ta gabata.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma anjima da asuba za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Hailhail da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.